barista Kasim ga Nagaidam masani haka zabe ne na kasa da kasa yace akwai hadari game da matakin da Raila Odinga ke son dauka Gaidam da yanzu ma shine sabon commissioner hukumar zabe INEC a Jihar Adamawa yace matakin na Odinga tamkar neman jan kafa ne
wato abinda shi dan takarar nasa kenan wato shi Raila Odinga yi din yana dangana da wato kamar section 138 ne na electoral act na su na Kenya wanda yace idan dan takara wanda zai tsaya zabe ya rasu ko kuma ya janye kamar yanda shi yanzu kenan to wannan section din ya bada yanci ma ya ce wato zaben nan fa ba za a yi ba sai a daga shi a kanin lokacin da ya yi withdrawal din zuwa na kwanar 90 kenan 90 days kenan saboda a yi fresh election to abin da bai duba bai ban tsaya sun duba ba shine ai yanzu ba magana electoral act ake ba ana maganan kotun kololo ne nasu supreme court nasu ne ta ba da hukunci a 1 September ta rushe zaben da aka yi na shugaban kasa kuma ta ce a sake yin zaben a cikin kwana 60 to shine yanzu sai aka zabe kuma kwana abin nan 26 da na wannan wata kaga wato suna kokarin bin umarnin kotun kololon kenan supreme court nasu din kenan shi kuma yanzu su rulle da Odinga dan suna dangana da wannan section na electoral act wanda hukuncin kotu ya riga ya share kuma shi kaga ya ce ya janye ne amma da ya rubuta wasiƙa ya ce ya janye ba har yanzu
to koya makomar zaben za ta kasance idan aka yi babu Odinga har ila yau ga commissioner zaben barista Kasim ga Nagaidam
to amma ka san tambayar na kan irin ya zai kasance a Afirka din wato a irin wannan abin ba abin da ake so ya faru bane kawai sai da dawo Allah ya kiyaye daga in suka karba suka tunda ku hukunci za su bi doka a bi doka har yanzu ai ana aiki da dokan Kenya ne kaga ne to amma kuma ga wani ne ga wakai tunda ya zo amurde kaga ai abu ne wanda ba za su mu kasa su Afirka gaba kuma kaga yanzu zabe yanzu ga su an zo an yi hanci supreme court ta rushe zabe kuma in ta sa ranan zabe kuma yanzu an yi aiki da hukuncin da supreme court ta wara shi ta mushi da fara yin shi ya ji daɗin wannan hukuncin ko da mushi zaben to yanzu kuma ita wanda ya ce rufe zaben ya ji daɗin shi ne ta ce kuma a yi zaben a cikin kwana 60 to kaga irin wannan abin wato yanda zai kasance kuma ka san kowa duk ƙasashen duniya suna sun san mene ne kotu sun san darajar kotu kuma yana bin umarnin kotu ai amma abin da ake damuwa shine a yi zaɓe lami lafiya ba wani kashe-kashe ba ɓanna ba komai wanda talaka ba zai biye kashe-kashe a jiya kashe ba kasan zaɓen su na farko na baya ma da aka yi wajen mutane 1,100 suka mutu wannan zaɓen nasu da aka yi ma dai ya yi dan sauki to amma ka ga ga kotawa da umarni ya za a yi shi ka ga yanzu ana kan tafiya ba san yanda abin zai kasance ko sai abin sai an ga ƙarshen shi tukuna a tsaya a yi nazari a kai kai ne karatun za a ɗauka shine duk abin da ba za a yi a gama lafiya wato bayar da zaɓe
shi ma dai wani masanin Abdullahi Tirembe ya ce ai akwai bukatar 'yan siyasar Afirka da su dauki darasi daga zaben shekarar 2015 da aka yi a Najeriya.
Shi yasa kullum muke kokari mu ga cewa mu a Afirka mu yi kokari mu yi gyara akan abubuwa da suke faruwa na demokradiyyar mu saboda demokradiyya da daure da kuma sauransu. In ka duba yanzu Najeriya ta zama abin ba da misali. Kuma Goodluck Ebele Jonathan wanda aka ce ya faɗi zaɓe tun ba a gama kidaya ba ma yace shi ya da ya faɗi kuma ya yi mubaya'a to da ya kamata mu a Afirka mu yi kokari mu ga cewa lalle irin waɗannan abubuwa mu yi cintiɗi mai kyau na su gyara zaɓuka wanda ba za ka iya ba wa ɗan adawa korfin ma ya ce zai koka da kai ba duk abin da ka ɗan adawa ya yi wallahi ya ga wani abu ne wanda ya fito zahirin cewa in yi abu kamar nan zai cutar da shi shi ya sa ya yi waɗannan abubuwa suke faruwa to yana da kyau mu yi kokari mu ga cewa duk inda ɗan adawa zai koka mu yi kokari mu ga mun toshe waɗannan wurare saboda a shiga a ainihin wato yin zaɓe daga nan kuma ƙasashen duniya za su san cewa lalle mu yanzu a Afirka mun tsaya kuma muna so hukuncin demokaradiyya ya daure.
Hukumar zaben ƙasar Kenya dai ta mako bai na shugaban ƙasa mai ci a yanzu Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya nasara a zaben da ya gabata da kuri'u 1,400,000 kuma biyo bayan hukuncin kotun kolin ƙasar. Sai aka saka ranar 26 ga wannan wata na Oktoba a matsayin ranar da za a sake zaɓe. Ibrahim Abdullahi Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.